Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 26 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, Ukraine ta yi gargadin cewa mamayar da Russia take yi mata yunkuri ne na farfado da tarayyar Soviet wanda ba zai tsaya akan kasar kadai ba. Ana ci gaba da samun karin bayanai game da mutashi dan bindigan nan da ya harbe yara kanana 11 da malamai biyu a jihar Texas da ke nan Amurka. Yayin kuma da wasu jarirai 11 suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani asibitin da ka babban birnin kasar Senegal.
To Allah ya kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta kammala zabukan fitar da 'yan takarar gwamnoni a jihohin kasar da yawa. A jihar Sokoto da Kebbi, 'yan takarar da aka zaba sun nemi haɗin kan waɗanda suka sha kayi, sai dai masana na cewa
to wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba ci yayi ba. Wannan shine babban matsala, shi yasa kake gani ko 'yan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba. A ba mutane haƙƙinsu.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A zaben fitar gwanin jihohin Bauchi da Gombe kuwa za ku ji cewa sabbin fuskoki ne aka zaba a matsayin 'yan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum. Magajin garin Kyiv babban birnin kasar Ukraine Vitali Klitschko yayi kiran neman goyon baya ga kasarsa yayin da take fuskantar abin da ya kwatanta a matsayin wato yaki mara kan gado da Russia take yi da Ukraine. Yayin da yake jawabi a gaban taron bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke wakana a birnin Davos na kasar Switzerland a yau Alhamis, Klitschko ya ce Ukraine kasa ce mai son zaman lafiya wacce ba ta da wato ba ta takalar kowa da fada, sannan tana da burin ganin ta zama mamba a nahiyar Turai. Yana mai cewa abubuwan da suka sa a gaba su ne kare haƙƙin bil'adama, 'yancin 'yan jarida da kuma tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya. Ya kuma ƙara da cewa manufar Russia ita ce ta farfaɗo da haɗaɗɗiyar tarayyar Soviet, yunkurin da ya ce ba zai tsaya a kan Ukraine kaɗai ba. Matashin ɗan bindigan nan da ya harbe ƙananan yara 19 da wasu malamai biyu a Amurka ya yi gargaɗin aikata wannan ɗanyen aiki a shafinsa na kafar sada zumunta jim kaɗan kafin ya shiga makarantar firamarin, a cewar gwamnan jihar Texas Greg Abbott. Gwamnan ya ƙara da cewa ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos, mai shekaru 18, ɗalibi ne da ya daina zuwa makaranta. Ya kuma ɗora alhakin abin da ya faru da matashin akan matsaloli na lafiyar ƙwaƙwalwa da suka damu ɗan bindigar, wanda ya shiga firamarin da ake kira Rob Elementary a garin Uvalde da ke jihar Texas ya buɗe wuta akan ɗalibai, lamarin da ya kai ga wani jami'in kula da kan iyaka ya bindige shi har lahira.
The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons.
Shugaban Amurka Joe Biden kenan yake cewa wai a ce yaro ɗan shekara 18 zai iya shiga shagon sayar da makamai ya sayi manyan bindigogi guda biyu. Wannan kuskure ne. Dan Allah me zai sa mutum ya buƙaci bindiga din ya kashe wani? To babu dai wasu bayanai a cewar gwamna Abbott da suka nuna cewa Ramos ya samu wata kulawa don magance matsalolin da ke damunsa. Amma wasu kafofin yaɗa labarai sun ce matashin yakan ka harbi mutane da irin ƙananan bindigogi ko ya jefe su da ƙwai idan sun zo wucewa ta unguwarsu.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kammala zaɓukanta na fidda 'yan takarar kujerar gwamna a mafi yawancin jihohin ƙasar, inda waɗanda aka tsayar ke neman haɗin kan waɗanda suka sha kayi, lamarin da masana ke ganin yana da wuya saboda a galibin wurare zaɓukan son rai aka yi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Yanzu dai a iya cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta shirya domin kare kujerun gwamnonin da take da su a wasu jihohi da kuma karɓe wasu kujeri daga wasu jam'iyyu da yake tatsar da 'yan takarar kujerar gwamna a mafi yawa daga cikin jihohin ƙasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, jam'iyyar ta gudanar da zaben tsayar da ɗan takarar gwamna ta hanyar sasanci wanda gwamnatin Bowal ya jagoranta.
Idan kuna iya tunawa,
zaman da muka yi na karshe a lokacin da muka yi taro makamancin wannan mun karfafa kuma mun ga alfanun cewa a samu a daidaita kan jama'a a yi maslaha ita maslaha ko yaushe in dai ana samun ta to tafi a je a yi wata jayayya kamar yadda muka sani ana cewa so asuhu khairan yati bil khair
bayan kammala sasan tawar an jefa ƙuri'a inda aka tsayar da tsohon sakataren gwamnatin jihar Sa'idu Umar a zaman dan takarar gwamna da kuma dan tsohon gwamnan jihar Sigir Attahiru Bafarawa a zaman mataimaki yayin da mataimakin gwamna mai ci yanzu wanda shi ma ya nemi kujerar aka tsayar da shi takarar sanata
we appeal to you leave football behind whatever is negative from our side
wanda aka zaba takarar gwamna kenan Sa'idu Umar yake kira ga sauran yan takara da yayin jam'iyyar akan an hada kai wuri daya domin a samu nasarar zabe na gaba a jihar Kiduna an gudanar da zababbukan inda tsohon babban komandan sashe na 8 na sojojin Najeriya shiyar Sokoto wato 8th division Manjo General Aminu Bande mai ritaya ya samu galaba inda ya doke sauran yan takara hudu shi ma da ya nemi hadan kan abokan karawarsa
kar waɗanda abokan hamayya su sa hannu mu ci gaba mu ga yadda za mu kawo hamayya mai kyau ga gwamnati yadda za mu yi kokari mu yi gwada rawan gani mu kwace mulki daga gwamnatin APC ta jihar Kebbi
duba da yadda ake shirya zaɓukan fitar da yan takarar ne ya sa wasu masu shari'a kan lamuran yau da kullun ke ganin cewa kiran da ake yi na samun haɗa kai abu ne da kamar wuya a cewar Professor Dalla Daudun Bada
to wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba shi yayi ba wannan shine babban matsala shi yasa kake ganin ko yan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba a ba mutane haƙƙinsu abinda sun ka zaɓa a bar musu a bari mutane su yi zaɓe bisa ga abinda sun ka aminta sun ka yarda da shi wanda an ka zaɓa ya san da cewa jama'a ne suka zaɓe shi ba masu ƙarfi suka ɗauke shi suka dora ba a za a yi duniya ga al'amari inda aka irin wannan zalunci a ce wai demokradiyya ta ci gaba da zama haka fashi yawa kaga matsalar da mun ka samu tattalin arziki ya sha kashi sha'anin tsaro ya sha kashi sha'anin aminci tsakanin shugabanni da su da waɗanda suke shugabanci kaga ya lalace
aksarin zabukan da aka gudanar wasu sun samu damuwa saboda sakamakon bai zo musu yadda suke bukata ba yayin da kuma wasu abin yayi musu daidai Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
To gwamnatin Kamaru ta dau aniyar sake bude Sodible babban kamfanin sarrafa alkama a jihar Adamawar Kamarun da fatan zai taimaka wajen sauƙaƙa wa al'ummar kasar wajen samar da burodi daya daga cikin nau'ukan abinci da aka fi amfani da su sai dai wata matsala da za a iya fuskanta kamar yadda hukumomin kasar suke faɗa ita ce matsalar karancin takin zamani daga wunde wakilin murya Amurka Muhammad Bashir Ladan ya aika mana da ƙarin bayani
An kirkiro kamfanin Sodible a shekarar 1975 a Wasandi a jihar Adamawa. Abin takaici anan shine Sodible ya rufe kofofinsa a ƙarshen 1989. To sai dai kuma a cikin yan shekarun nan gwamnatin Kamaru ta yi niyyar sake bude wannan kamfani na noman alkama amma kuma tana fuskantar wasu matsaloli musamman tsadar takin zamani sakamakon tashin hankali da ake gudanarwa tsakanin Russia da Ukraine. Abdullahi Mansur manomi ne kuma mazaunin yankin Adamawa yayi farin ciki da wannan labari ko da yake yana taka tsantsan da irin wannan alkawari na gwamnati
wato mataki da gwamnati dauka na farfado da ainihin company na wato Sodible company sarrafa alkama Kamaru abu ne mai wato kyau sai dai ayaba to amma Kamaru na da wato gwamnatin Kamaru na da wata hali wadda ainihin yake ciwa mutane tuwa koriya musamman ma ni haka saboda sai abu yayi tsami sannan kake ganin Kamaru take fitowa neman magancewa take neman take fitowa neman wasu hanyoyi ta daban domin magance irin waɗannan matsalolin da ake fuskanta musamman ma na wato tsadar rayuwa ko sanin kowa ne cewa sakamakon rikici tsakanin Ukraine da ainihin Russia ne aka tsunduma cikin wannan halin musamman ma Ukraine wacce ita ce tana ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa ainihin alkama a duniya baki ɗaya to hakan ya fice sa kasashe da dama suka fada cikin wato mummunar hali wannan abu ne mai kyau sarrafa wato alkama alkama domin ganin cewa an maye gurbin wannan matsala da ake fuskanta na alkamar Russia da kuma ainihin na Ukraine. Sai to ba abin zamu yi sai dai mu yaba, amma kuma ta wani bangare idan duba na kan wato tunani mai zurfi, saboda ko da yaushe kamaro computer ta nuna cewa ita za ta yi wani abin alheri abu mai kyau ga al'ummar ta, amma sai daga baya kuma abin ya ja da kafa. To ka gani ni abin mamaki ne, saboda idan ka duba yanzu hakan nan wato blawa ainihin ta yi tsada saboda ainihin wato ababin da yake faruwa a duniya baki daya. Idan ka duba a yammacin kasar Kamaru sun dauki mataki a yanzu haka cewa duk wanda ya bude ainihin wato shago na sayar da biredi ko wanda ke sarrafa biredi da sauransu to fa za su kona, saboda me farashi wato budi tsadan biredi. Kuma idan ka ga kilo biredi ba komai bane wanda ainihin mutum zai iya ci a ce ya koshi. To ainihin biredin da ake sarwa a can a dala 20 na kudin sefan Kamaru, to yanzu ya haura har dala 30, suka ce hakan nan su ba zai iya faruwa ba.
Wasu manoma sun shawarci gwamnati da amfani da takin gargajiya maimakon takin zamani mai dauke da sinadarai na magunguna, hakan zai iya rage kashe kudade masu yawa. Manoma suka ce don gudun tsadar takin sinadarai sun koma amfani da zubar kaji. Idan alkama ita ce hatsin da ake bukata sosai a Kamaru don samar da burodin da ake amfani da su sosai, ministan noma da raya karkara Gabriel Mbairobe yana karfafa ƴan uwansa su koma samfuran rogo ko masara kafin a bai wa su dible damar cimma burinta. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
To karshen labaran duniyar kenan.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Zaben fadda gwani na gwamnoni a jam'iyyar PDP a jihohin Bauchi da Gombe ya samar da sabbin fuskoki, inda a Bauchi tsohon sakataren gwamnatin jihar Barista Kashim Ibrahim shine aka tsaida takarar kujerar gwamna, a yayin da a jihar Gombe aka zaɓi Muhammad Jibrin Barde wanda ya yi canjin sheka daga jam'iyyar APC. A ɗayan bangaren kuma wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar ta Bauchi sun buƙaci a yi zaben gaskiya da adalci a lokacin nasu zaben na fitar da gwani da ke tafe. Ga ƙarin bayani daga Abdulwahab Muhammad.
Zaben fitar gwanin da ya gudana a Bauchi ya gudana ne babu hamayya, wato kada ran kada han, inda aka kada masa ƙuri'u guda 655. Ga irin jawabin da ya gabatar a bayan da aka bayyana sakamakon zaben.
Ina godiya wa jama'anmu na jihar Bauchi, especially mutanen party mu da suka gana cancanta a bani ticket din takarar gwamna. A gode, Allah ya saka da alheri, ba za mu ba ku kunya ba.
Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Bauchi Hamza Koshe Akuyam ya ce jama'a sun zabi abin da suke so.
Jama'a sun fito sun zaba mu da suke so. Kun gani wannan abun, ku ne za ku faɗi abin da aka yi. Muka zo muka gudanar da wannan abu.
Dan kashin shine dan takara.
Insha Allah shine dan takara da muka yi declaring mutane suka zabe shi, kuma da shi insha Allah za mu je ga gari.
A jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi ƴan takara guda biyar ne suka fafata a zaben fidda gwanin, wanda da ƙarshe Alhaji Muhammad Barde Jibrin shine ya nasara da ƙuri'u 160. Shi dai wanda aka zaben masani ne kan harkokin kuɗi. Na zanta da shi tayar taho a bayan da aka bayyana sakamakon zaben.
Sunana Muhammad Jibrin Barde. Godiyan Allah subhanahu wataala na farko zan yi. Wannan da aka yi nasara ne da kuma cin sa'a da jihar Gombe gaba ɗaya ce. Wayan da muka fara wata da su gaba ɗaya nasara na ga musu, ba nasara na ba ne, nasara na mu ne gaba ɗaya kenan.
A wata sabuwa kuma ƴan jam'iyyar APC a jihar Bauchi sun yi taro da kuma yin kira ga uwar jam'iyyar ta ƙasa da kuma a jihar da su yi wa Allah su bari a yi zaɓe a maimakon ɗauki ɗora. Shugaban taron ya yi ƙarin bayani akan makasudin taron a hira ta da shi.
Sunana Alhaji Abubakar Umar dan Malikin Tawaya. To makasudin wannan taro dai a matsayin mu na ƴan jam'iyyar APC, kuma mu roki alfarma a wajen uwar jam'iyya ta ƙasa da shugabannin jam'iyya na jihar Bauchi su ba da dama. Tunda an yi zaɓe an zaɓi delegate, ƴan takara sun fito da yawa, to a bar delegate din nan su zaɓa mana ɗan takarar gwamna.
Kuna ganin za a yi kamar ɗauki ɗora ne kuke da fargaba ne?
To ba muna fargaban, an yi haka mun san cewa mun samu matsala, mun samu nakasu. Shi yasa in ma akwai tunanin za a yi haka muna kiran su don Allah, don Annabi a bari a yi zabe.
Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar zubar gashi wato alopecia a Turance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba dake asibitin koyarwa na karamar hukumar gwagwala da a birnin Tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Barkanku sai.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cuta ko matsalar zubar gashi.
Ita cutar zubar gashi wanda a Turance muna ce mata hair loss ko alopecia yana nufin zubewar gashi din. So cuta ce wadda ko dai daga matsalar gashi din ko kuma daga wasu cututtuka mutum zai lura cewa gashin ne yana zuba. To shine cutar zubar gashi.
Shin akwai abin da yake kawo matsalar zubar gashi?
Akwai abubuwa da dama da suke janyo ta. Na daya dai abinda zan iya cewa akwai kala-kalan cutar zubar gashi din. Zai iya zamana kamar misali a ce zubar gashi din na dan iya wuri kadan akan gashin kai ko kuma ya zamana gaba daya gashin kan ne yake zuba. Ana iya kuma samu ma cewa zubar gashin na gaba daya gashin jiki ne. Duk wannan yanayi ne na cutar zubar gashi. Sannan akwai kuma cutar zubar gashi da take zuwa da tabo wanda muke ce mata scarring alopecia akwai kuma wanda take zuwa mara tabo. Abinda yake kawo tabo shine idan ya zamana cewa ita kofar da gashi yake fitowa daga cikin ta tayi damage an samu matsala a nan wurin to shine yake iya kawo wannan tabo. Amma idan ba a samu matsala daga kofar da gashi yake fitowa ba to ba lalle ya zamana ita ce kamar wanda ake cewa mara tabo ko non scarring alopecia a Turance.
To likita shin ana iya gadon cutar zuban gashi?
Cutar zuban gashi za a iya gadanta kamar akwai yanayi kala biyu wanda ana gadanta wanda muke cewa androgenic alopecia ana cewa akwai wanda yake shafar maza muna ce mishi male pattern hair loss ko male androgenic alopecia akwai kuma wanda yake shafar mata wanda muna ce mishi female androgenic alopecia so za a iya gadan wayannan akwai kuma wanda ita kuma tana zuwa da abinda ake cewa kamar autoimmune disease ita ce kamar alopecia areata to ita ma wannan ana alakanta ta da cewa wanda yake da dangi ne irin wannan matsalar zai iya samun cutar zubar gashi
to likita wace irin cutar zubar gashi muka fi fama da ita musamman a nan Najeriya
to kusan dai a duniya gaba daya cutar zubar gashin da tafi yawa ita ce wannan wanda nace androgenic alopecia wato abinda muka fi sani a Hausance da sanko to shi yafi yawa musamman a manya amma a yara kuma wanda yafi yawa shine wannan wanda ake cewa alopecia areata din wanda nake cewa yana da dan dangantaka da autoimmune diseases shine yafi yawa sai kuma wani lokacin kamar irin su makero muna da yayawan makero saboda yanda yanayin rayuwar mu take shi ma yana kawo zubar gashi musamman a yara
shin rashin hutu wato stress yana iya haddasa matsalar zubar gashi
stress yana kawo zubar gashi sosai to kuma in aka ce stress wato ba yana nufin aiki da yawa kadai ba mu stress zai iya zamana daga kamar a ce ciwo wanda ya dade a jikin mutum chronic illnesses ko kuma zazzabi ne tsanani mai zafi shi ma kamar stress ne a jikin mutum ko kuma mace da ta haihu bayan haihuwa shi ma ana iya samun zubar gashi saboda shi ma stress ne wannan ko kuma irin abubuwa kamar cutan damuwa ta rai irin kamar su depression ko psychological stress to shi ma duk yana kawo zubar gashi to banda waɗannan kuma shi ma magunguna kamar na cancer ko kuma magani irin na tsarin iyali su ma wasu suna iya samun zubar gashi idan suna amfani da waɗannan abubuwa.
To likita menene ma bambancin alopecia totalis da cicatricial alopecia?
Ita alopecia totalis abinda take nufi shine kamar wato ma'anar a Turance total gaba daya kenan. To yana nufin an samu zubewar gashi na gaba daya kan. To shi ita ce alopecia totalis. Amma kusan sai in ce in dan fara da dan koma baya kadan. Akwai abin da muke ce mu alopecia areata. To ita wannan alopecia areata yawanci zaka ga zubar gashin haka kama wuri-wuri yake na gashi ba gaba daya gashin yake tabawa ba. So kaman patch ne haka akan a jikin gashi din. To ita ce alopecia areata. To idan ta fi haka tsanani kuma shine zaka ga gaba daya gashin kan ya sube babu gashi kwata-kwata akan. To ita ce totalis. To kuma akwai wadda ta fi ta tsanani. Duk yanayin su tafiyar su kusan daya ne. Ita kuma wadda ta fi tsanani ita muke cewa wai alopecia universalis. So kamar universe gaba daya gashin jiki da na gira da na ido da na gemu da ko ina dai na jiki za a iya samun mutum ba gashi gaba daya a jikin sa.
Shin ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga cin karo da matsalar zubar gashi?
Kusan kare kai kaga wanda na riga na ce akwai alamun gado kusan abu ne da kana da shi ba wani abu ne da zaka iya canza shi ba. To amma akwai wasu dan abubuwa da mutum zai iya yi da za su iya wannan abun ko ya zo da wuri ko kuma ya ƙara tsanani. Misali ko yanayin yanda mutum yake kula da gashinsa musamman kaman mata akwai abubuwa da yawa da muke amfani da su irin su chemicals relaxer din nan da ake sawa man gashi da ake kona gashi da su. To in mutum yana da alamun sanko din in yana irin wannan to sai kaga abin ya zo da wuri watakila a shekarun da ba a lokacin ya kamata su iya zo ba ya zo. Na biyu kuma irin amfani da ko dai wurin kula da gashi din ma irin su kum mai zafi da ake yi a salon haka a miƙar da gashi din musamman mu gashin mu na bakaki gashin mu in ka kula anannade yake saboda haka in ka kokari ka miƙar da shi abinda zai faru karyewa zai to wannan ma yana iya sawa abin ya zo da wuri. To kagan aka kiyaye wa'annan abubuwan za a iya cewa za a iya canza lokacin da abin nan din zai iya farawa amma wanda na gado ne ba wai lalle a hana abin nan din fito faruwa ba. Yawanci kaman maganin kansa da nace shi ma yana ka zubar gashi chemotherapy ana iya sa kaman wani abu da ake cewa cooling cap kafin a bawa mutum magunguna saboda ya rage abin da zai sa gashi din ya zuba. To kuma sannan treatment da wuri neman magani da wuri shi ma yana iya sawa kada abin yayi nisa in aka nemi magani da wuri. Sannan kuma akwai wanda nace maka ita shi wannan zubar gashi mai tabo akwai wasu cututtukan fata da suke iya kawo wannan matsalan. To idan aka duba da likitan fata aka fara magani da wuri aka samu kafin a samu damage na wannan hanyar fitowar gashi to wala Allah gashi zai iya ƙara fitowa amma in aka riga aka samu damage ba lalle gashi ya ƙara fitowa ba kuma ta wannan kofar.
To likita yaya ake magani ko kuma a ce treatment na cutar alopecia?
Saboda yanayin cutar zubar gashin daban-daban ne mu likitoci akwai abubuwa da dama da muke yi misali kaman masu irin sanko wanda muke ce masanko shi wannan androgenic alopecia kamar yanda nace muna amfani da mayika da ake shafawa a gashi din da ake yin fara su da wuri kuma suna rage zubar gashin kamar su minoxidil akwai maganin sha wanda ake kamar oral fenestride duk magani ne da muke amfani da su. Sannan ita kuma wancan alopecia areata din nan da nace da su totalis duka su ma akwai magunguna da ake shafa kamar su steroids da na shafawa ya danganta idan zubar gashin ya wuce kaman kashi 50 na yawan gashin to sai an sha magani na sha da muke bayarwa. Idan kuma bai kai kashi 50 ba na gashin akwai magunguna da ake shafawa a kai din wanda zai rage wannan zubar gashin ko kuma gashin ya fito. To kuma akwai nayi magana stress shi ma yana iya kawo na faɗi abubuwa daban da su ne suke kawo stress ko zazzabi ne zafi ko mace in ta haihu gashin ya zube wani lokacin gaskiya gashin da kansa ma bayan yan watanni kamar zuwa wata 6 zai dawo dan kansa. To amma kaga ya kamata idan mutum yana da wannan damuwar ba sai ya shiga yin wasu abubuwa da za su kawo matsala ba in ya ga likita da wuri za a iya ba shi shawarwari kamar wa'ancan gyaran gashi da suke kawo matsala da za a iya cewa to mutum ya guje su kar ya yi saboda gashin ya iya samu ya dawo akan kansa ma. In kuma ba haka ba to akwai magunguna da dama da muke amfani da su da zamu iya ba mutum.
daga ƙarshe tsakanin maza da mata suwa ya suka fi barazanar cin karo da matsalar cutar zubar gashi
a gaskiya kusan da maza da mata kusan ɗaya ne guzan kashi 40 na maza ko mata suna iya samun matsalar gashi
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Madalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir inda yace shirin bankin raya kasashen Afirka na tallafa manoma da dala biliyan 1 na ragi domin shawo kan matsalar karancin abinci a Afirka a gaskiya wannan yunkurin abin ayaba ne matuƙa daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan tallafi ya kai ga manoman karkara Sai sakon Shehu Adamu Rajau yace a gaskiya yadda muka ga ana safa da Marwa da kuɗi a zaben fuddagwani da jami'an siyasar Najeriya ke yi a wannan lokaci hakan ya nuna cewa akwai ciwon kai game da demokradiyyar kasar tamu domin dai matukar tafiyar a haka za ta ci gaba to tabbas akwai matsala sakon haɗin gwiwa daga Isu Suleiman Madatti da Magaran tare da Sunusu Madatti da Magaran da Babandi Mamman Bande da Hamidu Kalala Buwa fa da sani mai lange-lange ya wuri da addahil fulfuram suka ce mun shigo wannan fili ne domin mun jinjina ga sojojin kasar mu Niger dangane da nasarar da suka samu akan wasu ƴan ta'adda a yankin Tilakeri hakika abin jinjinawa ne Allah ya kara dora su akan makiyan zaman lafiya a kasar mu ta Niger sakon Zaki Ibrahim Rugan Mallam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da Babangida IBB Kiyawa da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce ya kamata idan shugabanni sun yi aikin kirki mu rika yaba musu kuma kamar yadda idan suka yi sabanin haka muka yi tarayya wajen yin Allah wadai wannan dalili ne yasa muke son yin amfani da wannan dama wajen yaba gwamnatin jamhuriyar Niger bisa tsarin da ta fito da shi na kulawa da masu masassara da zazzabi kyauta babu ko sisin kwabo muna fatan wannan shiri zai dore sakon mu na karshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta jihar Katsina yace sace wasu fadodin coci da wasu yan bindiga suke a jihar Katsina wannan abin takeici ne da Allah wadai da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan musibar da ta addabi kasar mu Najeriya da ma Afirka baki daya
Kuma dalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Shugaban Senegal Macky Sall ya ce jarirai 11 sun mutu a wata gobara da ta tashi a asibitin garin da ake kira Tivouan mai tazarar kilomita 120 daga Dakar babban birnin kasar Ministan Lafiya Abdullahi Diouf Sarr ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na TFM mai zaman kansa cewa tangardar wutar lantarki ce ta haifar da gobarar Ministan na lafiya wanda ke birnin Geneva don halartar taron da hukumar lafiya ta duniya WHO ta shirya ya ce zai katse wannan ziyarar tasa don ya koma gida ba da ɓata lokaci ba. Magajin garin ke babban birnin kasar Ukraine Vitali Klitschko ya yi kiran neman goyon baya ga ƙasarsa yayin da take fuskantar abin da ya kwatanta a matsayin yaƙi mara kan gado da Rasha take yi da Ukraine. Yayin da yake jawabi a gaban taron bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke wakana a birnin Davos na ƙasar Switzerland a yau Alhamis. Klitschko ya ce Ukraine ƙasa ce mai son zaman lafiya wacce ba ta takalar kowa da fada sannan tana da burin ganin ta zama mamba a nahiyar Turai. Yana mai cewa abubuwan da suka sa a gaba su ne kare haƙƙin bil'adama, ƴancin ƴan jarida da kuma tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokradiyya.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma Mr. Chang injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.